sai darasin jiya sharhi sawatu fatwa rabbul bariya darasin da ya gabata mun fara shafi na 170 zamu tashi a farkon a wannan shafin na 170 nan faslun fi adabi salami wal istira wannan faslin zai magana akan dubba na sallama da neman izini ya zan yi zo gidanki in neman izini ma'ana in ce assalamu alaikum ya zan tsaya daga kallon kofa ne ko kuwa a'a ya yi la dubban neman izinin shigowa gida ya kuma ake sallama malam yace al-ibtida'u bis-salami sunna fara yin sallama sunna ne ki zo kofar gida kace assalamu alaikum an fahimta wa radduhu maida sallaman kuma shi wanda akai masallaman na ciki in ki akai mawa to fardu kifaya wannan fardu kifaya idan wata tayi ba sai ki ba a cikin gida kina cikin gida sai aka zo ana assalamu alaikum sai yar aikin gidanki ta amsa to yayi ta wakilce ki sai mai gadi ya amsa ya wakilce ki an fahimta sai mai gida ya amsa sai kai kika amsa kin wakilci mai gida kin wakilci kowa na gida wasifatuhu sifra yadda abin yake shine an yaqula al mubtadi'u wanda zai fara sallama yace assalamu alaikum aw salamun alaikum kulura assalamu alaikum ko salamun alaikum an fahimta haka ake yi so idan ya amsa in cike wannan sallama wa yaqulu ar-radd shine mai da sallaman sai ya ce wa alaikum assalam an fahimta aw assalamu alaikum ko shi ma ya ce assalamu alaikum domin Allah ya ce awrudduha ne ko duka ya halatta yawa malam yace wala yusallimu ala ahli al-ahwa'i ba a yi wa mutanen banza yan son zuciya sallama an fahimta yace kal mu'tazila kamar mu'tazilawa war rawafid da yan shi'a su ne rawafid an fahimta wala ala ahli al-lahwi haka ma masu wasan banza ba a musu sallama hala talabbusihim bihi a lokacin da suke cikin wasan banzan yace kala'ibu shatranji kamar masu caca zaki zo wuta ki ga an yi dandazo ana caca ka ba za ki wa yan caca sallama ba kwarai da gaske ko ana musu sallama eh ba ni na faɗa ba yi ba mu yan caca sallama wani zaki ga shi ba caca yake ba amma ya yi ƙuhu yana kallon jajen ya yi haka duk ba a musu sallama saboda ɓanna suke yan ƙwallo da suke ƙwallo a filin ƙwallo ba a musu sallama su kware da gaske a lokacin da suke talabbusi kamar yadda wayannan suke mana ga wani mutum nan dan caca ne ko ga wannan mutumin dan kwalla ne kin hada da shi a wani wuri zaki ne sallama zai miki dan wannan ya halatta amma suna cikin aikin lahu din ba mu sallama kun fahimci maganar yadda take yawa yace wala yabda'u ahli dhimmati bis salam kafiran amana ba a fara musu sallama wa idha bada'u amma in sun fara yin sallama radda alaihim sai a musu raddi ma'ana a maida amsa bi ghairi wawin ba tare da wawun ba ma'ana suka ce assalamu alaikum sai a ce alaikumus salam kawai ba za a ce wa alaikumus salam kuna lura wala yusallu assalamu ala al musalli baya daga cikin sunna kamar mai sallah sallama mutum na cikin sallah ka ce assalamu alaikum saboda ka sai dai in baki sani ba tana sallah ko yana sallah wannan kin ga rashin sani ne in mace ce mai aka ce ta yi a sai ta yi tafi ko idan namiji ne fa mai aka ce ya yi ya ce subhanallah amma za ku ga maza suna kwafta wai dai yana sallah sai ce wa ya sa ka ke ma sai ki ce wa ya sa ki duk ba sa ku bayi ya ke yi mace in kina sallah ki haka shi kenan za a jiyo musamman ma mata sun yi tafin haka zaki ne wani tafin sai ki ji ya fito sosai amma namiji fa kana sallah kawai kace subhanallah shikenan haka ake sai ki koya mai gidanki haka dan ya gane yawa sai ka ba ni sallah sallama malam yace wa idza sallama wahidun min aljama'ati ajza anhu idan mutum daya sallama ga mutane wanda za a yi wa sallaman misali ga mutum goma sun taho kuna fahimta kun ga ai za su yi sallama ga wasu mutanen da suka tarar domin su ne a kan hanya don wanda ke kan hanya daga cikin ladduba na sallama shi ne zai ma wanda yake zaune sallama to wannan sallamar ta mutanen nan da suka taho su biyu su uku su kaza idan ɗaya tak a cikinsu ya yi ma wa'incan jama'an sallama ya gamsar da sauran ba zai yi ba saboda a cikin su yake yayi an fahimta ke ma in kin ga za su wuce sai daya sai muku sallama to karki ce sauran wata ta juya miki baya wata ta yi ta za a kaki ya ga wata ta dauke musu Allah shiryar da mu malam yace wa kadalika idza radda wahidin minhum haka suma wajen maida amsan sai mutum da ya tare ya bada amsa to shi ma yayi ba sai duka sun bayar ba malam yake cewa wa yusallimu ar-rakibu ala al-mashi wanda yake kan abun hawa shi zai yi ma mai tafiya a ƙasa sallama sai ce kina cikin mota sai zaki wani kan mashin sallama na kan mashin ya wani kan keke na kan keke wa mai tafiya a ƙasa mai tafiya a ƙasa ma wanda yake tsaye wanda yake tsaye ma wanda yake zaune kuna fahimta yawa haka idan saboda ke kina mota to zai sallama take ce assalamu alaikum ki sallama saboda ke ce a sama wal mashi ala alqa'id wanda yake tafiya kuma yayi manazo wala yajuzu li ahadin an yadkhula ahadi baytihi baya halatta ga wani mutum ya shiga wato gidan mutum hatta yasta bin alayhi sai ya nemi izinin sa wa sifatu sufar yadda ake neman izinin shine ya kudu assalamu alaikum assalamu alaikum a adkhul in shigo haka ake haka ce zaka shiga gidan mutane wata ma ya ta kutsa zaka ce assalamu alaikum amma zaka ce assalamu alaikum in shigo ina fata ana fahimta yanzu yanayi ne yasa za ku bi gidajen mu ba irin wannan amma za ki ga wurare da har yanzu akwai gidaje da na sani a Saudiya suna sa wannan microphone din a nan ma akwai gidajen da na san suna da shi za ki danna karawarwa daga ciki ai magana wane ne a ni ce wance na zo wurin ka zai an yi magana da ke to shi kenan kamar an amsa an baki ne kenan za ki zo ki a bude miki kofa ko a danna daga ciki sai shiga motar kofar ta bude electric ce amma mu yanzu kofa tana nan a bude kawai tare kamar yadda ake cewa ko ba ka bane a gate ne a kulle ki sai dai ka ji kwan 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 salamu alaikum a dai sannan a zo a jigila a zo a bude yanayi ya sa amma dai ki tabbatar da kin nemi izini masu gidan ne suka bude kika shiga ba wai kai kika zo ko kika auka cikin gidan mutane ba a san haka an fahimta yace wa yasabinu salatan kuma zaki nemi izinin shiga din ne har so uku mana in shigo shine wanda ake neman izini akan sa ba fa sallama ba azaka ce assalamu alaikum a ba sallama ake ba ki sallama so dai zaki ki daga murya so sai amma neman izini ya so uku zaki a to kire sai mun arga amsa shikenan idan aka amsa wa alaikum assalam sannan sai ki ce sai ki neman izini haka ne sai amsa malam yake cewa wala yazidu ala zalika ba za ki ƙara komai akan wannan ba illa an yaghliba ala zannihi adamus sama sai fa idan ya gallabi zuciyarki gallaba anan ana nufin shine tunanin ki ya rinjaya gaskiya kamar fa ba su ji ba in dai ba a ji ba to za ki ƙarawa sama da haka an fahimta wa idza sta'adana fa qila lahu man hadha idan kike sallama sai aka ce wace ce an gane ko to fal yusammi nafsahu ki fada kanki ki ce wacce ce a to ba sai na fada suna ba kawai ta ce da ita ne dan ko yanzu yawan ku ya kai da wuya an fada misalin wani suna ba kila ba a samu suna a cikin nan ba eh ko dai ba da misali da wani suna san wanda babu shi eh sai ki ce wacce ce kuma har da in ci an akwai misali sai kice sai ya kuli ce ai na san ba sai ya kuli ana ko ko lantana a wannan duka gaskiya gyara sai kamata a yi inda an samu mai irin wannan a gyara masa ya fara sai saboda da ne ake wannan a bude qur'ani duk rubu inda aka bude a sa wa jariri suna lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aka bude wannan rubuyin a ce sunan jaririyar nan tara in an bude sai ya qulu sufaha minan nas a ce sunan ta sai ya qulu da sai zawaka kware daga duk irin wannan sunaya akwai alƙari awa Allah ya shauta har da ismaha ina da sarka ma sunan ta ismaha hajjiya isma a sunan su na'am hadda wal mursalat to duka wadannan dai ana iya gyara su yafi yace to sai ki ambaci kanki aw bi ma yu'rafu bihi min al-kunya sai ce ko ki ambaci abinda aka fi sanin ki da shi da al-kunya ila wacce qatuwa aka sanki a wacce doguwa wacce fara wacce baka wacce gajera ki fada to fara al-kunya ki ko wacce ce wacce wacce mai gatan kai misali na a gane saboda akwai wata mai irin sunan ki na'am malan yace wala yake cewa wala yaqulu ana bala kice ni ce wace ce kice ni ce ke cewa da fara sunan ki wacce ce an fahimta Allah ya shirye da mu saboda anan zamu tsaya Allah ya kai mu darasin gaba shi ma sai mu akwai hadari